ta muku ga watan Nuwamba na shekara 2017 za mu kawo muku sakamakon wasannin da aka buga na neman tikitin shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya na shekara 2018 wanda zai gudana a can ƙasar Rasha. Za mu fara ne da nahiyar Turai, inda a nahiyar Turai din ranar Juma'a da ta gabata kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Sweden ta doke takwarata ta Italy da ƙwallo ɗaya mai ban haushi. Honduras a gida sun tashi can jarar babu ci tsakaninsu da ƙasar Australia. A ranar Asabar kuwa kungiyar ƙwallon ƙafa ta New Zealand sun sulhunta 0-0 tsakaninsu da Peru. Kungiyar ƙwallon ƙafa ta Denmark sun tashi babu ci tsakaninsu da ƙasar Ireland. A jiya Lahadi kuwa ƙasar Switzerland ma sun tashi can jarar babu ci tsakaninsu da ƙasar Northern Ireland. Sai Greek tunda ita ma bata samu nasarar jefa ƙwallo a ragar Croatia ba, an tashi wasan 0-0. A yau kuma za a sake karawa tsakanin kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Italy da ƙasar Sweden wanda suka yi a ranar Juma'a da ta gabata, inda Sweden din ta doke Italy. A yau za a shiga gidan Italy ne, za a buga wasan ne da misalin ƙarfe 9 saura kwata na dare abubuwan Nigeria, Niger, Kamaru da ƙasar Chad. Idan muka komo nahiyar ƙasashen Afirka kuwa, inda nan ma an fafata a wasannin neman halartar shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya, inda a ranar Juma'a da ta gabata ƙasar Algeria suka tashi 1-1 tsakaninsu da ƙasar Nigeria. Ƙasar South Africa kuwa ta tashi shaka shi ne a hannun ƙasar Senegal ƙwallo 2 da neman. A ranar Asabar ta gabata ƙasar Zambia sun tashi can jarar 2-2 tsakaninsu da ƙasar Cameroon. Gabon a gida sun tashi can jarar babu ci tsakaninsu da Mali. Ivory Coast ta sha kashi a hannun Morocco a gidanta da ƙwallo 2 da ban haushi. Tunisia kuwa sun sulhunta 0-0 tsakaninsu da Libya, sai RD Congo ta lallasa Guinea da ƙwallo 3-1. A jiya Lahadi kuwa kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Congo ne suka tashi kunnen doki 1-1 tsakaninsu da Uganda. Ita ma Ghana a gida sun sulhunta 1-1 tsakaninsu da ƙasar Egypt. A bayan kammala wasannin na neman tikitin shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya a ɓangaren nahiyar Afirka, ga yadda jadawalin rukunin yake, inda ake da rukuni har 5 a cikin kowace rukuni. Ana buƙatar ƙasa ɗaya ce wacce za ta halarci gasar. A rukunin A, inda muke da kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Tunisia tana jan ragaman teburin da maki 14, sai kungiyar ƙwallon ƙafa ta RD Congo take mataki na 2-13. Kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Libya kuwa tana mataki na 3 ne da maki 4, sai Guinea tana mataki na 4 da maki 3. A rukunin B, Nigeria tana jan ragaman ita ma da maki 14. A rukunin C kuwa kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Morocco take jan ragaman da maki 12, sai Ivory Coast take mataki na 2 da maki 8. Ƙasar Gabon tana mataki na 3 da maki 6, Mali tana mataki na 4 da maki 4. A rukunin D, ƙasar Senegal ne take jan ragaman da maki 11, sai Burkina Faso da maki 6 a mataki na 2. Cape Verde kuwa tana mataki na 3 ne da maki 6, sai South Africa take mataki na 4 da maki 4. A rukunin E, kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Egypt tana mataki na 1 ne da maki 13, sai ƙasar Uganda take mataki na 2 da maki 9. Ƙasar Ghana tana mataki na 3 ne da maki 7, sai Congo take mataki na 4 da maki 2. Kungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasashe 5 ne za su samu halarta wakiltar ƙasar nahiyar Afirka. Kungiyoyin sun hada da kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Tunisia da Nigeria, sai kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Egypt. Wayannan su ne wanda za su wakilci nahiyar Afirka a gasar cin kofi ta duniya wanda za a yi a shekara ta 2018. Huta lafiya.